sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe a kuma ko'ina akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin abar ya huce. Amma da farko ga labaran duniya.
Masu aure assalamu alaikum. Ga labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. Kwamitin kula da harkokin shari'a na Majalisar Dattijan Amurka yanzu haka yana tattaunawa da babban dan shugaba Donald Trump, shi da tsohon shugaban kwamitin yakin neman zaben na Trump. Kwamitin dai zai yi wata ganawar sirri da waɗannan mutanen biyu ne a sati mai zuwa idan Allah ya kai mu. Kuma babban makasudin yin hakan shine kan batun zargin da ake yi wa ƙasar Russia na kutse a harkokin zaben shugaban ƙasa na Amurka da aka yi a shekarar ta gabata. Kwamitin ya faɗa jiya Juma'a cewa babban dan Trump, shi da Paul Manafort, suna tattaunawa da su akan yadda za su yi wannan maganar da kuma yiwuwar su dawo da wasu muhimman takardu da ke kunshe da bayanai masu tasiri. Sanarwar da ta fito daga kwamitin ya ce ba zai gurfanar da waɗannan mutane biyu ba, kuma ba zai tilasta musu su ba da ba'asi a bainar jama'a ba. Amma kuma sanarwar ta ce kwamitin na damar yin hakan wani lokaci nan gaba idan bukatar hakan ta taso. Su dai waɗannan mutane biyu yanzu haka suna fuskantar binciken jami'an tsaro domin sun gana da wani lauyan ƙasar Rasha lokacin yakin neman zaben shugaban ƙasar Amurka a shekarar ta gabata. An samu bayanai da suka tabbatar cewa shi babban dan Trump, wato dan Donald Trump, ya gana da wannan lauya da tunanin cewa za a bashi wasu bayanai da zai iya amfani da su domin kuntatawa abokin takarar baban nasa, wato Hillary Clinton. Babban jami'ar 'yan sandar Minneapolis da ke jihar Minnesota da ke nan Amurka ta sauka daga kan mukaminta bayan wani dan sanda ya harbe wani dan kasar Australia mai shekaru 48 har lahira a cikin satin ta gabata. Babban jami'ar mai suna Jenny Hattew ta aike takardanta na barin aiki ne a shafinta na hanyar sadarwar Facebook a jiya Juma'a. Tana cewa wannan abu da ya faru a ranar Asabar din da ta gabata da ma wasu ire-irensa ya sa tana ganin ya dace ta aje aiki ta yi jimamin wannan al'amari. Ta ce ta shirya aje aiki domin a samu wani sabon jini mai kuma sabon tunani domin ganin ya samu hanyoyin da zai inganta ayyukan 'yan sandan wannan birnin gaba. Sai dai kuma wata jarida ta cikin gida ta bayyana cewa ita Hattew ta sauka ne sakamakon kirin da magajin garin birnin Betsy Hodges ta yi mata. Wata ce a gaskiya gunduman bai da sauran wani kwarin gwiwa ga wannan jami'ar. Yanzu haka dai mataimakiyar jami'ar 'yan sandan nan Madria Arandondo ta shirya za ta mai gurbin Hattew din. Dama da ita Hattew ta jima tana shan suka domin ba wannan ne karo na farko da abinda suke kallo a matsayin sakaci ba ya faru a karkashinta. Domin ko a kwanan baya an zarge ta da kin dawowa da wuri cikin birnin daga wata jiha sa'in da wani dan sanda da ke zaune a wani shinge ya harbe wata mata bisa kuskure. Matar ko wacce aka harbe ta ta fito ne lokacin da ta ji wata nakuwa na a kawo mata dauki domin ana neman a yi mata fyaɗe. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya gargaɗi ƙasar Iran cewa ta gaggauta sakin Amurka wanda take tsare da su, idan ba haka ba ko zai daukar wa ƙasar tsatsauran matakai. Fadar White House ta faɗa jiya Juma'a cewa shugaba Donald Trump a shirye yake ya ɗauki matakan ba sani ba sabo kan ƙasar Iran, muddin dai bata saki Amurkawan da take riƙe da su ba da haƙƙinsu ba. Wannan batu ko ya biyo bayan wani ɗan ƙasar China ne amma ba Amurki mai suna Zheng Yuanwang da aka yanke hukuncin shekaru 10 akan laifin leƙen asiri. Amurka ta yi Allahwar dare da wannan hukuncin, ta ce kuma ba za ta lamunta da irin wannan tabi'a na kame mata 'ya'yan ƙasanta ba tare da bin doka na hukunta su ba. Amurka ta bayyana Wang a matsayin mai suna Robert Levinson wanda jami'in tsaron Amurka ne amma sama da shekaru 10 ba a san inda yake ba a cikin ƙasar ta Iran. Haka kuma Amurkan ta buƙaci Iran ɗin ta saki wani ɗan kasuwa mai suna Siamak Namazi shi da mahaifinsa wato Bakwe. Majalisar dokokin kasar Venezuela wadda yan adawa ke da rinjaye a cikin ta ta nada wani sabon babban alkalin kotun kolin kasar abinda babban kotun kasar nan take ta sa kafa ta fatali da shi yanzu wannan dai shine sabon rikicin da ke neman ya kunno kai a wannan kasa a jiya Juma'a ne dai majalisar dokokin kasar ta nada sabbin alkalai har su 13 da kuma wasu mataimakan su 20 amma nan take babban kotun kasar ta ce wannan ya saba wa dokar kasa kuma wani yunkuri ne na wuce iyakar su dama dai majalisar tana cike da yan hamayya kuma suna yawan samun sabani da alaka da babban kotun kasar
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce.
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce
wanda masu iya magana ke cewa shike kawo da rabon wani
sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce wannan safiya ta asabar da fata an tashi lafiya
haka yake mallam Iro da fatan kai ma ka tashi lafiya
alhamdulillah sai godiya yau muna jin wakokin
yawanci waye wannan kuma
mamman duka sarkin godiya
kana duka na da ka daka dafa
dabo
to Allah za mu dace ai wancan makon ka san wani saki ko mako biyu ne da ya wuce ka sa wani mai mawakin nan Alhaji Wanene
wanne ne
wanda ka saka yana wani waka kaman shi ma duwa shigan wakan ko su yake mu ko barayi barayi ne ko meye
to a marigayi salame kwanku
me kwanku yawa
waka sa ta boss me kacha
to
kaman yan banza
Allah sarki to shi ka banne da sarkin baduko ya dame ni da wakan nan ai yana son ta nace za mu je ga inda za a yi
muna fita dan zan baka wakan nan
nace Alhaji Ibrahim ne me kullun wakoki
muna fita dan baka wannan waka ta boss me kacha ka tura maza
to muna godiya
a in ka saurari waka sosai wato yana tadin cewa ya tura yara ne an ji an dake su an shage su ba kudi
ba wane ne nace to fa ina ga barayi suka hadu da shi kenan
to ga dan bangai suwa tare da fata alheri zuwa ga Malama Zainab Ibrahim Sa'id a Zaria tare da angonta Dr. Salihu Lukman waɗanda aka daura auren su a farkon wata na Yuli. Allah Ubangiji ya sanya alheri.
Amin.
Dan bangaisuwa zuwa ga turakin giya da Alhaji Muhammad Sabo tare da barwon giya da Alhaji Abdul Kadir Sabo sai Malam Jamilu Abdu Guyaba na gidan Radio BRC FM dake garin Kirifi a jihar Bauchi tare da Alhaji Aliyu Mai Adashe na ungwarimi a Jos da fatan dukkuna nan lafiya ga dan bangaisuwa zuwa ga Dr. Dayyabo Adamu Badara na asibitin Badara a jihar Bauchi da fatan kuna nan lafiya da kanku muna mika dan bangaisuwa zuwa ga Shu'aibu Al-Qadir Hero tare da Ibrahim Rabi'u sai Nasiru Sa'ad Tukur da Usman Mu'azu sai ga Dafi Muhammad tare da Kabir Aliyu Ahuta sai Abdullahi Haruna Magaji da Kabiru Abdullahi BK KD sai Abubakar Muhammad da Aminu Sani DK tare da Lawan Mikael dukan su yan majalisar Abar Yahoce ta Facebook haka kuma muna mika dan bangaisuwa zuwa ga yan majalisar tamu ta Abar Yahoce wannan karan ta WhatsApp irin su Aliyu Hassan S Noma Gusau tare da Anas Hoja Birnin Kebbi sai Sani Muhammad Chindo wakarofin ma da ke Abocin Yakubu tare da Barista Isyaku Barau a Mina sai wato dan buram na Muradu wato Muhammad Hassan sai kuma Barista Dallami Alhaji Wushishi shi ma dai a nan a jihar Niger a Mina kenan tare da shugabar mata Fatima Halliru Daura sai Hajiya Binta Kaura tare da Hajiya Gambo Maman Gusau shugabar mata ta kungiyar muryar talaka ta kasa Najeriya sai shugaban majalisar Abar Yahoce na Facebook Ismail Umar Bima mai Gombawa tare da sarkin gauraye Matthew Garba sai wato Sa'ad Kagarko tare da Yusuf Dingadi sai Chairman Zaidu Bala shugaban kungiyar muryar talaka ta kasa a Najeriya sai Muawiya Jurmi tare da Siraju Kasim Arugungu sai kuma gaisuwar wato Hafiz Balarabe sai Mansur Almu tare da Muddassir Sani birnin Kebbi sai gaisuwar Usman Adamu Alero tare da Muhammad Dandatijo da fatan kuna nan lafiya ga dimbin gaisuwa zuwa ga dai shugaban gaurayen Aliyu Muhammad Umar na unguwar kwalle a kanan dabo tare da Abubakar Kalajanga Jalingo a jihar Taraba Najeriya sai Garba na hali Kamba da malam mai zanen hula Gwalalo tare da Alhaji Sanusi Wali sai Nasiru Aliyu da Adamu Tahiru dan Agaji kenan sai kuma gaisuwar wato Afan Abuya tare da Muhammad Lawal Gusau da fatan dukkuna nan lafiya
to haka yake da fatan kuma sun ji wannan gaishe-gaishen fatan alheri to sai zan fara in ce ne da sakon taya murna na daurin auren Aminu Ahmed Amina Aminu Ahmed da kuma Ibrahim Abubakar Adamu wanda za a daura gobe in Allah ya kai mu Lahadi karfe 11 na safi a gidan dake kusa da Kankara House na Riminki Road a kanan Dawa Najeriya Allah Ubangiji ya bada zaman lafiya
amin sun amin
to zan fara sakon gaisuwar fatan alherin na Abar Yahoce zuwa ga Umar Faruk Gwaram a Bautin Najeriya sai kuma Ruqayya Abubakar da Mustapha Kamal sai Husaini Alhaji Bukar Kawwa duka dai na dandalin namu ko in ce na majalisa Abar Yahoce na shafin Facebook sai Hadizatu Babakar da Yusuf Sulaiman sai gaisuwar fatan alheri ta Ado Koli Adoyi da kuma Shehu Umar Saif sai Hafiz Ibrahim da dan Hajiya Medili Gaisuwar fatan alheri na bari ya huce zuwa ga Helwa Dandume da kuma Abubakar Sadiq tare da Yahaya Saidu. Sai gaisuwar fatan alheri zuwa ga Abubakar Aliyu da kuma Muhammad Abdullahi, sai Abdul Malik Abdullahi Real Ustaz wanda shi ma duk dai suna dandalin ne ko kuma in ce majalisar ta
abari
amma a shafin Facebook to shi ma Musa Muhammad Inuwa zamu yi sakon gaso fata alheri gare shi da Muhammad Hassan da kuma Nazifi Usman sai Muhammad Hassan Salisu da Nuhu Ishaq sai Rabi'u Shehu PS da kuma Musa Muhammad sai Adamu Umar Baffa da Abdullahi Usman Muhammad daga karshe jerin sunan da kyano na gaisu fata alherin su ne Nasiru Muhammad Garba da Lukman Aliyu Gusau da Muhammadu Inuwa sai Muktar Ibrahim da Aliyu Muhammad sai Aliyu Kaibo Fulani da kuma Awal Adamu sai rufe da Abubakar Lawal Yaro da fatan sun ji kuma suna cikin koshin lafiya.
Da ake goge ko
goge
na asali
fa tsuran shi yana kuma waki nera da kobo sabon kudi
haka
wannan waka ita ma ba ta yau
ba ta
haka
wannan labari da aka ba mu
eh to wannan labari ne turo mun shi aka ban sani ba ko kai ma ka ci karo da shi a shafin mu na irin shafukan da ake abota dinnan na WhatsApp to amma da dan turanci ne amma ni zan iya faɗa shi da Hausa
to bismillah mun karkada kunno
yawa to wani ne aka kama shi sunan shi Nuru to Nuru ɗan sanda suka ritsa shi irin interrogation dinnan irin tambayoyi dinnan sai ya ansa laifin da yayi ya shasha bugu tukuna sai aka ce to waya aka ya kashe mutane kusan 49 sai mutane 49 ka kashe ya aka ka kashe su sai ya ce wai shi wallahi direba ne kuma ya kwararo motar ne a guje yana tuki a kilomita 80 a cikin awa daya yana cikin wuta kawai sai game da mutane guda biyu akan titi guda biyu za su tsallaka su kuma gefe ana buki ana ta casu ana rawa ana kida kawai sai ya ce to da je kauce musu ya fada cikin yan bukin nan to ai gare ka da wayennan guda biyu to shine fa na ga maka wai da ya samu yan rangadi guda kafin ya kai ga ɗayan ɗayan sai ya ruga cikin ɗan buji zai ga to ai bai ƙara sauye ɗayan ba shine ya bi shi a guje da motar wai bari ya ƙara ya rab kai a cikin ɗan buji kawai shiga cikin ɗan buji shine ɗan abai to wai ya ƙare da kashe mutum
49
shine sai ya ce wai wannan shine abin da ya faru har ya kai ga ya kashe sa fa to wai aka ce wai nuri kenan nuri kenan kajin da ya lewa to wanda shi
kamar wani
to da buje daya hakuri sai daya shige can aka ga da ya gama ya kashe mutum daya ne
shi kenan kuwa
to kaji nuri kenan shi da shiriri ta shi ne rage ni nake ta dariya da zuwa
haka akwai wani labarin da wani mai sauraron mai aiko mana sunansa Suleiman dan Farauta ya u Gurbana yace wani bafulatani ne yaje shago inda ke sai da bread sai yace a kawo masa bread da kuma fanta a zai zauna ya
zai harde
zai ci bread din sa ya riga korawa da fanta
ka san ko da mu ai muna san wannan mu
eh sai lura da fanta yaga kaman ta kasan kwalban
eh
ya dan fi kauri kauri ko ya dan fi jaji haka
yace tikila ko eh
ko dan zaki zakin ne da ya kwanta kasa kuma kasa ya juya shi dai yaga bai dawo ba bi da ciki bai na wurin shine sai ya kama ya ta jijjiga shi
a'a
ya ta jijjiga shi saboda dai
ya gauraya
sukarin da ya zama na cewa ya shiga cikin ko ina cikin
ya gama
fatatasa sai da ya gama jijjiga tukunna ana budewa da yake kasan dai yadda yake da yake abin nan ne da tura shi kira carbonated akwai iskar carbon a ciki yana budewa wato kawai da ainihin fantar ta biyo murfin gaba ɗaya ta jike shi
sai ta feshe shi daga
gaba ɗaya ta feshe shi
karshe ba zai shafa
ba karshe bai samu sai dan sauran abin da ya rage masa a kasan kwalba ya ce wani ba fulatani ne haka amma ni kamar na taba ganin wannan labarin aka ce ba warware ne amma ka san yadda ake jujjuya labarai a Najeriya
ai alaka mana ai na ga sai mako mai zuwa ka tana mun zan baka labarin madiya zari ba warware ne da ba fulatani ake rena wa juna wayo
to
sai mu ji wane ne rena wani wayo a cikin su
haka
to in Allah ya so mako mai zuwa zan ga maka yanda akai da madu
to haka
da dan fulani
to
Thank you.
ce ta yi karo da farawo.
Farawo
ya yi wani ta cinye ta sinama. Idan ta bar shi ta ta ta
amana.
Amana kanta kenan. Farawo
ya shiga uku kenan. Ai duka sun ya shiga uku kenan. Wato kasan abin nan kasan mawaƙan mu na gargajiya wato akwai hikima. Allah ya
gaskiya
ne. Ai na gaya ma ana sa shi cikin wani
kware da gaske musamman ka zauna ka saurari irin abubuwan da suke faɗa da farko zaka dauka cewa kaman ko ana sana shirme ne
sai ka saurari ka ji
ka zauna cikin natsuwa ka saurari abin da suke faɗa zaka ce kai wannan mutum lalle yana da basira
wallahi za ka mana shi ha yake ta maka
kware da gaske agane
Allah ya ji kansu duk waɗanda suka mutu masu rai kuma Allah ya sa mu cikin
amin summa amin to ma sauraro za mu dasa aya cikin shirin namu na yau a nan sai makon gobe idan Allah ubangiji ya kai mu da ku ji mu dauki da wani sabon shirin inda Usman ya alƙawarin cewa zai kawo wani labari
eh madiya zari ba
madiya zari sunan labari to Allah ya saka da manta muna shigowa insha Allah mako mai zuwa dan ce maka madiya zari
shikenan na san zancan to wadin labi
ma sauraro a huta lafiya
ga
Da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu dauke da shirin karamin sani yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya